take a shot, shot, shot in the club, club, club. I'm not myself, no, no. When I'm drunk, 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 I will take, take, take one more shot, shot, shot. But I just miss you, even though I'm drunk, drunk, drunk. A broken heart, no remedy.
Oh no,
I feel like you're better scared of me.
Tell me why.
You dance for him and not for me.
No, no.
But you are still my BAE. And I take a shot, shot, shot. Take a shot, shot, shot in the club, club, club. I'm not myself, no, no. When I'm drunk, 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 I will take, take, take one more shot, shot, shot. But I just miss you, even though I'm drunk. And I take a shot, shot, shot in the club, club, club. I'm not myself, no, no. When I'm drunk, 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 I will take, take, take one more shot, shot, shot. But I just miss you, even though I'm drunk. And I take.
Da 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 da